da 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 Ago bata mbada waloso Mane me kwa deme Mane sinifane me mwerisi Mane polisi atine owesi Okwe peno neme Ijo ni mamba Okwe baye yina laini banye Ijo ni maye Mekinye luga kamu you must hear Mane you must do ye by force wo Kikwe teno neme Make it kumaka Ine si omu Anya bwanye luki wete Mamu ni jele Ada kwa kono bo There is only one power mande And that power is Jesus Christ Ike 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 monso bada tanu Ike kike Ike monso bada tanu Ike iti abamba
Thank you.